hakuri ne take kana 2018 ta kawo muku da wayar da aka toya a fagen wasannin league musamman a lashiyar turai inda zamu fara da kasar ingila a ranar asabar a kasar premier league mako na 32 crystal palace ta taka shi a hannun liverpool da kullo biyu da daya manchester united ta doke swan city da kullo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta brighton ko ta taka shi a hannun leicester city da talalla ta ta kullaye biyu da nema newcastle ta samu nasara kan huddersfield town da kullo biyu da ban haushi sai West Ham wanda ta doke Southampton da kullo uku da nema West Bromwich ko ta taka shi a gidanta ne a hannun bola da kullo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Watford ta kai canjar 2-2 tsakanin ta da Bournemouth Brighton and Hove ta taka shi a hannun Manchester City da kwallaye 3-1 a ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne ta doke Stoke City da kwallaye 3 da nema inda kan wasan ta Aubameyang ya jefa kwallaye 2 daga bisani na Kabete ya jefa kwallo daya inda ya kasance aka tashi a wasan kwallo 3 da nema Chelsea ko ba ta ji daɗi ba a jiyan a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham domin Tottenham ta bi har gida ta doke da kwallaye 3 da nema da 1 kungiyar kwallon kafa ta fara jefa kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta Tottenham daga bisani Eriksen ya jefa kwallonsa daga bisani kuma kan a tashi dan wasan gaban ta dai a ne jefa duka kwallaye biyu haka dai aka tashi a gasar daga kasar Ingila ko za mu leka kasar Spain ne inda ake fafatawa a mako na 30 a gasar La Liga na bana inda kungiyar kwallon kafa ta Sevilla a ranar Asabar suka tashi canjar 2-2 da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta kwaci kanta mai kar a cikin minti na 88 da 89 bayan an doke ta a lokacin ana 2 da nema daga bisani Suarez da zai rama mata kwallo daya ana da fatashi shi dan kungiyar kwallon kafa shi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Messi ya rama musu kwallo ta biyu haka kungiyar kwallon kafa ta Girona ta samu nasara kuma sun tashi canjar 1-1 da tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Levante Las Palmas kuwa ta taka shi a Real Madrid ne da kwallo 3 da nema Atlético Bilbao sun yi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Celta Vigo a ranar Lahadi Espanyol ne suka tashi babu ce tsakanin su da Alaves Leganes kuwa ta taka shi ne a hannun Valencia da kwallo 1 mai ban kaushi Malaga ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da kwallo 1 mai ban kaushi Eibar sun tulhunta 0-0 da Real Sociedad Atlético Madrid ta doke Deportivo La Coruña da kwallo 1 mai ban kaushi a yau za a buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta Getafe za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis daga nan zamu leka kasar Jamus inda ake fafata a Bundesliga mako na 28 a ranar Asabar Schalke ta samu nasara kan Freiburg da kwallo 2 da nema Stuttgart kuwa sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Hamburg sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta lallata kolin da kwallo 6 da nema Hannover na ta sa kashi a hannun Leipzig da kwallo 3 da nema sai Bayern Munich wanda ta lallata Borussia Dortmund da kwallo 6 da nema Hertha Berlin kuwa sun sulhunta babu ci tsakanin su da Wolfsburg a ranar Lahadi kuwa Werder Bremen ne ta sa kashi ko kuma ta doke Frankfurt da kwallo 2 da 1 kungiyar kwallon kafa ta Mainz sun sulhunta babu ci tsakanin su da Borussia Mönchengladbach Sai France League 1 a wasan mako na 31 a can kasar Faransa a ranar Asabar Dijon kungiyar kwallon kafa ta Dijon ta taka shi ne hannun Marseille da kwallo 3-1 har ila yau a can kasar Faransa a ranar an buga wasan karshe na wasan Coupe de la Ligue inda kungiyar kwallon kafa ta PSG ta samu nasara a kan Monaco da kwallo 3 da nema wannan ba ta nasarar lashe kofin na bana a ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Guingamp ta samu nasara kan Girondins da kwallo 2 da 1 Lille a gida ta taka shi a hannun Amiens da kwallo 1 mai ban haushi ko ta ba kungiyar kwallon kafa ta Troyes ta samu nasara kuma ta taka shi a hannun Nantes da kwallo 2 da nema Strasbourg kuwa sun sulhunta 2-2 tsakanin su da Metz sai kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta taka shi a hannun Sanitin da kwallo 3 da nema Caen a gida ta taka shi a hannun Montpellier da kwallaye 3 da 1 kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta wuce Toulouse da kwallo 2 da nema a ila idan muka nan muna nan a can kasar guda mu leka a kasar Ingila a bangaren kungiyoyi inda kotun kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ya bayyana cewa Samson baya da bukatun ko kuma ana da bukatun kawo alƙalin wasa wato video assistant referee na na'ura a gasar Premier League da kasar Ingila inda wasu suke ganin cewa bai kamata a kawo ta ba saboda wannan rikice-rikice kotun ya fara hankali bayan an tashi a wasan su da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda suka tashi 3 da nema inda aka ba da bugun daga kai sai ne tsaron gida wa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da inda kotun kungiyar Stoke City ya ce inda lokacin ko kuma inda ana amfani da video a tsara bayani wato alƙalin mataimaki alƙalin wasa mai na na'urar video to lalle yana ganin cewa ba za a bada wannan hukun daga kai sai mai tsaron gida wa Arsenal a bangare guda a can kasar Faransa kuwa Falcao dan gungiyar kwallon kafa ta Monaco ya nuna rashin jin daɗin sa ne da amincewa da video a tsara bayani wato alƙalin mataimaki alƙalin wasa da na'urar video inda ya nuna cewa wannan abu zai iya kashe mutum saboda kurakurai da yake cikin sa dan wasan ya faɗa haka ne a wasan da gungiyar kwallon kafa ta PSG ta doke su a wasan Cup de la Ligue na ƙarshe inda aka doke gungiyar kwallon kafa ta Monaco Allah ya yi 3-0 har ila yau dan wasan da ke na gungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko kuma yace babu bai da wata matsala da horar da kungiyar Yosi Mourinho ya kuma ci bai da niyyar barin kungiyar a wannan karan ko da ake ganin cewa baya samun damar fafatawa a wannan gasa sai dai Mourinho ya ce shi ya san dalilin da yasa baya sa ɗan wasan a cikin wani su wasanni amma kuma ya dauko hanyar gyara kan wannan batu iya abin da ya sawo kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.